الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta fara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci ash-shaykhul imam al-hafiz أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه أكرتو وندي قباتا دجمكو الله سبحانه وتعالى منغم أكرتو تكين نسخ لقراءة خلف الإمام فيما جهر فيه الإمام واتو شافي وين كرتو أبايا الإمام a gurin da limami yake bayyana karatu a cikin sa wannan mas'ala akan ta mu kwana malam ya kawo mana hadisi waɗanda suke nuni akan cewa a farkon tafiya ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin karatu a cikin sallah a bayyane sannan kuma cikin sahabbai su ma suna yin karatu daga ƙarshe ma'aiki alaihi salatu wassalam yace musu la tafa'alu illa bi fatihatil kitab daga ƙarshe kuma duka ma suka daina yi kamar yadda hadisin Abu Huraira wanda a karatu wanda ya gabata muka tattauna akan shi da kuma hadisin Imran ibn Hussein da sauran hadisai wanda malam ya koro mana da su a cikin babu din wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga kan matashiyar magana wanda malam ya mata take da at-ta'minu wa jahrul imami bihi wato amin fadar amin da kuma wato shar'ancin limami zai bayyana da fadar amin to saboda wannan mas'ala ce khilafiyya tsakankanin malamai mas'ala ce wanda tana daga cikin al-masail al-fiqhiyya wanda kuma aka yi sabani akan su shin limami a sallar da ake bayyana karatu zai ce amin ko kuma ba zai ce amin ba sannan kuma idan zai ce amin zai yi ta a bayyane ko kuma zai yi ta a asirce wannan malamai sun kai ruwa rana akai to amma idza jaa al-ma'u batala tayammum idan dai ruwa ya zo kuma ai ba a maganar tayammuma idza warada al-ma'u fala yutahaddathu an at-tayammum idza thabata nusun 'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallama fala kalama ba'dahu idan nasu sarihi ya bayyana daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuma ai ba wani sauran zance saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu qawluhu fasl wato fadar ma'aiki alaihi salatu wassalamu rabagan rama ce mun gane da kyau sai dai ko wadansu bangaren sun kafa hujja ne da fadar ta ma'aiki gane sai ya zama to kuma kowanne daga cikin su hadisi ne wanda muttafaqun ala sihhatihi thumma kana sallallahu alaihi wa sallama idan taha min qira'ati al-fatihati qala amin yajharu wa yamuddu biha sautahu malam yace sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idan ya kammala karatun Fatiha idan ya kare karatun Fatiha yana cewa amin ya jaharu yana bayyanawa da wannan lafazi na amin wa yamuddu biha sautahu sannan kuma yana dekewa muryarsa da kar amin din wato nan zamu ga abubuwa guda biyu na farko ya jaharu biha madana salama yana bayyanawa da fadar amin baya ga kuma wa yamuddu sautahu yana jan muryarsa wajen min kin ba wajen a din ba mun ga da kyau amin wato ba wajen a din bane zaka ja ta kamata madud badal kamata ja shida ba zaka ce amin mun ga da kyau yawa zaka ja ni niki ne ba adin ba magana irin yanda zaka karanta yasin haka zaka ja ta kuma ka wajen me fada ka da yace amin kana cewa amin ma'ana ta rubuce magana da jago saboda amin abin da yake farawa shine ma'anar qasidina magana qasidina masu nufi kai kuma kana bugar da aka Allah ya amshi addu'a ka ce amin bi tashdidil mim kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'airallahi wala ash-shahra al-harama wala al-hadiya wala al-qalaida wala amin al-baytal harama abinda kake tabbatarwa daban abinda kuma kake nufi daban shi yasa sai mun kula da ke wajen yin amfani da lafazi kadan zamu kawo wani abu mu saka sai ya zama to ma'anar ta canza shi yasa ma'ana idan ya zama to mutun ya canza ma'ana a cikin karatun alqur'ani to koda bai nemi ayi mai fathi ba a gyara mai za a gyara mai saboda idan afsada ma'ana idan ya bata ma'ana yana cewa Allah ka amsa mana yace Allah ka nufe mu kaga amin masu nufi kenan wala amin al-baytal harama mun gane wannan hadisi ne na Wa'id ibn Hujr Allah ta'ala ya kara yadda da shi al-Imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin sa yace kana annabi sallallahu alaihi wa sallama idza qala amin yaqulu amin wa rafa'a biha sautahu da Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana cewa amin kuma yana daga muryarsa da fadarta sannan kuma haka hadithan Abu Huraira wanda shi ma al-Imam Abu Dawud din ya fitar da shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu amin wa yarfa'u biha sautahu hatta yusmi'a man yalihi min as-saffil awwal har ma waɗanda suke kusan shi na sahu na farko suna jin abin da yake faɗa na amin din sannan kuma akwai hadisi na Bilal wanda shi ma al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi wanda shi ma yana magana akan amin din yace ya rasulullahi la tasbiquni bi amin kada ka riga ni fadar amin mun gane da kyau wanda waɗannan dukkanin su suna nuni akan cewa ma'aiki alayhi salatu wassalam yana fadar amin sannan kuma ba wai yana sallah shi kadai bane yana sallah a cikin jama'a ne mun gane da kyau wa kana ya'muru al-muqtadina bit-ta'min sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana umartal masu yin koyi da shi wato mamu kenan ya kasance yana umartal masu yin koyi da limami mamu bitta'amini da fadar amin bu'aida ta'aminil imam bayan amin kin limami da kadan mun gane da kyau bayan limami ya ce ghayril maghdubi alaihim waladdallin to ya tsaya ya ce a daga ya ce amin kafin ya kara sauku kuma sai ku fara mun gane da kyau ba a riga limami fara fadar amin bayan limami ya fara fada idan ya bude to ku kuma sai ku tafi mun gane da kyau yana cewa amin to kuma sai ku baye shi shine yace bu'aida bu'aida tasghiri ne na ba'du mun gane idan kace ba'du sai kace bu'aida qablu sai kace qubaila mun gane da kyau dab bayan ya fara fada kuma za ku baye shi mun gane da kyau to amma akwai malaman da suke ganin cewa za ku fada ne tare saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya fadi hikima din shine ku a ƙasa kuna fada mala'ikai a sama kuma suna fada mun gane da kyau fa yaqulu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana fada cikin hadisin Abu Huraira wanda al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka hadu wajen fitar da shi manzo Allah ya ce idza qala al-imam ghayril maghdubi alaihim waladdallin wato idan limami yace ghayril maghdubi alaihim waladdallin bayan ya gama karatun Fatiha fa qulu amin ko kuma ku ce amin wato saboda addu'a ce cikin ayoyin nan guda uku na ƙarshe qira'an Nafi da qira'an Abdullah ibn Amir Ash-Shabi da qira'an Abu Amr ibn al-Ala al-Basri sannan kuma ayoyi guda biyu a qira'an Abdullah ibn Kathir al-Makki da al-Kufiyyun al-Thalatha wato yayi addu'a ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin to sai ku ce amin Allah ka amsa mun gane da kyau fa innal mala'ikata taqulu amin hakika mala'ikai na sama suna cewa amin wa innal imama yaqulu amin, shi ma limami kuma yana cewa amin. Wa fi lafdhin, a cikin wani lafazi wanda shi ma al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi, madala ce idza ammana al-imam, idan limami yace amin fa aminu, kuma ku ce amin. Mun gane da kyau, za mu ga cewa riwaya ta idza qala al-imam ghayr al-maghdubi alayhim wa al-dallin, wannan al-imam Malik ya kawo ta cikin muwatta, haka idza ammana al-imam fa aminu shi ma ya kawo ta. To malikiya kusan kaso mafi tsoka malaman malikiya suna ganin cewa amin limami baya faɗar ta a gurin da ake bayyana karatu. Sannan kuma ra'ayin malikiya game da faɗar amin shine za a yi shi a asirce, saboda addu'a ce. Addu'a kuma Allah ta'ala ya ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, mun gane da kyau. Wato saboda haka wannan riwaya ta idza ammana al-imam fa aminu, wato suka ce al-hadithu yufassiru ba'dahu ba'dan, mun gane hadithin da yace idza qala al-imam ghayr al-maghdubi alayhim wa al-dallin fa qulu amin, shi limami ya in ya gama addu'a ba zai ce amin ba, ku za ku ce amin saboda addu'a, ku kuma sai ku ce amin. Shi yasa anan da madala ce idza ammana al-imam, mana idza balagha al-imam makana ta'min, idan limami ya kai gurin da ake cewa amin shine ya gama karatun Fatiha, to ku ku ce amin. Saboda ammana wannan akwai irin shi a cikin larabci, irin ka ce anjada ataha amna da sauransu, kana nufi idan ka ce anjada ma'ana da khalafi najidi, atahama da khalafi tihama, amna da khalafi minan, mun gane da kyau. Sai ka ce ammana ma'ana ya kai gurin da za a ce ali, mun gane. To amma kamar yanda malamai suka ce idza ta'arada baina ash-shari'ati wal-lughawiyya, mun da kyau, idza ta'arada al-lafzu baina al-haqiqati ash-shar'iyya wal-haqiqati al-lughawiyya fal-awla hamluhu ala al-haqiqati ash-shar'iyya lal-lughawiyya, mun da kyau. Idan ya zama to an samu cin karo da juna, lafazi ne, idan muka dora shi akan ma'ana ta lugha ta larabci, abinda ake nufi da shi a larabci ga ma'anar da zai bada, idan muka dora shi abinda ake nufi da shi a shar'ance ga abinda zai bada, to abin da yafi dacewa shine a dauke shi akan yaren na shari'a ba akan yare na larabci ba, ne shari'a take nufi da shi. Saboda li annan nabi alayhi salatu wassalamu lam yursal li yu'allima al-lugha, ba turo manzo Allah dai ya koyar da mu lugha ba, wa inna ba ursila li yu'allimuna li yu'allimana ash-shari'a, an turo shi ne saboda ya karantar da mu ya shari'a tace me Allah yake so, me Allah yake so ai, mun gane da kyau. Dan haka al-aula shine hamluhu ala al-haqiqati ash-shar'iyya duna al-lughawiyya, mun gane da kyau. Dan haka kamar yadda malamai sun yi magana sosai akan wannan mas'ala din ta abin da ya shafi amin, amma dai ba mas'ala bace wanda har za a kai ruwa rana akan ta, saboda ga hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim da kuma waɗansu daga cikin littattafai, mun gane da kyau. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal mala'ikati, ma'aiki alaihi salatu wassalam yace dukkan wanda amin kinsa ta dace da fadar amin ta mala'ikai. Saboda kamar yadda manzo Allah ya faɗa, mu anan bayan limami ya gama karatun Fatiha za mu ce amin, to mala'ikan da suke tare da mu da kuma mala'ikan sama su ma za su ce amin. Duk wanda amin kinsa ta dace da amin kin mala'ikai, fara wata da ƙarshen ta dace da ta mala'ikai, to an gafarta mai duk abin da ya gabata na laifi, mun gane da kyau. Wa fi lafzin akhar, a cikin wani lafzi na daban wanda shi ma dai muttafaqun dai alaihi Bukhari da Muslim sun fitar da shi, madala ce idza qala ahadukum fi ssalati amin, idan ɗaya daga cikin ku yace amin a cikin sallah bayan ya gama karatun Fatiha, wal mala'ikatu fi ssamai amin, suma mala'ikai wanda suke sama suka ce amin, fa wafaqa ahaduhum al-akhara, sai ya zamanto daya aminkin daya ta dace da yar uwarta. Shi yasa wata ruwa take cewa fa wafaqat ihdahum al-ukhra, wato daya daga cikin su sai ta dace da yar uwarta, ya zamanto aminkin mutane ta dace da aminkin mala'ikai, aminkin mala'ikai ta yi daidai da aminkin mutane din, to ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wato shi wannan wanda ya faɗa aminkin an gafarta mai duk abin da ya gabata na laifinsa. Wato wannan zai bayyana mana mahimmancin mu kula da kyau wajen faɗar amin. kada ya zamanto mun kirkira abin da ba haka shari'a ta karantar ba. Shi yasa zamu ga cewa al-Imam Ibn Kathir cikin tafsirul Qur'an al-Azim a galgashin suratul Fatiha bayan ya gama sai zo wajen fadar amin yanda ake fadar sa. Wurinsu suna yin shi da lafazin Yasin da kuma shine kamar yadda anan zamu ga. Zaka ce amin adin nan zaka maida ta a matsayin muddul badal kuma ka yi mata ja irin ja na muddul dabi'i. Mun gane da kyau ja na dabi'i sannan kuma miyinkin zaka yi mishi muddul ardu da sukun. Muddul ardu da sukun ba abu ne wanda yake sananne a wajen mu. Tana da kuma fuskoki guda uku, imma ka ja ta da kyau, imma ka yi tawassul, imma ka yi kasr, kamar yanda tana daga cikin maddodin da suke ja'iz ne wajen jinsu. Mun gane da kyau idan mutum yace amin yayi amin yayi amin ya ja da kyau yayi saboda wannan hadisi din ya tabbatar. To amma dai jannata shine aula saboda kamar yanda Wail ibn Hujr yace ma'aici alaihi salatu wassalam yana jan muryarsa da ita din. Mun gane da kyau. Wa fi hadithin akhar a cikin wani hadisi na daban wanda al-Imam Muslim ya rawaito sa madala ce faqulu amin yujibukumullah sai ku ce amin Allah ta'ala zai amsa muku addu'ar da kuka yi. Mun gane da kyau wannan hadisi ne na Hibban ibn Abdullah al-Radashi wanda asaci wanda ya gabata dama mun yi magana akan shi saboda hadisi ne wanda yana dauke da kalmomi wanda kuma yuhtajju biha fi abwabin ajida za a iya kafa hujjar su a bababbuka daban-daban kaga wajen qira'atu al-imam wa sukutu al-ma'mumin a wannan hadisin akwai shi wajen abin da ya shafi fi'lul ma'mumi ba'da fi'lil imam shi ma akwai shi wajen abin da ya shafi at-tahiyya shi ma akwai shi wajen abin da ya shafi ruku'ul imami qabla ruku'il ma'mumin wa ruku'ul ma'mumi ba'da ruku'il imami wannan shi ma akwai shi. Hibban ibn Abdullah ar-Radashi yace sallaitu ma abi Musa radiyallahu anhu salatu falam ma kana inda qa'adati qala rajul min al-qawmi udiyarati as-salatu bil birri waz-zakati فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا فأرم القوم ثم قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا فأرم القوم فقال لعلك يا حطان قلتها قال ما قلتها ولقد رهبت أن تبكعني بها ثم قال رجل من القوم أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم وإذا كبر فكبروا وفي رواة وإذا قرع فأنصتوا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم فإن الله تعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك فإذا كان عند القاعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تونا شيني حديث حضان ابن عبد الله الرقاشي وأن تحيات أبو موسى الأشعري من قاني؟ تو أجكما يكي عليه الصلاة والسلام يتي يدن الإمام يتي غير المغضوب عليهم ولا الضالين توكوكو تي امين سي الله تبارك وتعالى يا امسا مكو ادوار دا الامام دين جي مون غاني دا كيو ادوا تي داما الامام كمان دا كوما مون فدا حديثي واندا يا غباتا اساتي واندا يا غباتا حديث ابو هريره واندا الله تبارك وتعالى حديثي قدسي يتي قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين واندا متي الصلاه ان انا نفن الفاتحه حديثي نا ابو هريره واندا ما كرنتا شي ساتن دا يا غباتا ngane wa kana yaqul ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana fada yana cewa ma hasadatkumul yahudu ala shay'in ma hasadatkum ala salami wa ta'min ma yake alaihi salatu wa salam yace yahudawa ba su yi muku hasada ba akan wani alkhairi wanda kuke kan shi irin hasadar da suke yi muku akan sallama da kuma fadar amin sallama idan kuka hadu da juna saboda lada ne wanda yake mai girma amma kuma la ya'lamuhu illa qalilun minan nas ba wanda ya san muhimmancin yin sallama face da ƴan kadan daga cikin mutane haka maidowa sallama sannan kuma fadar amin a bayan limami yana daga cikin alkhairi mai girma wanda yahudawa suna yi muku hasada shi wannan hadisi ne na Aisha wanda al-Imam Ibn Majah ya fitar da shi a cikin littafinsa wato manzo Allah sallama a wannan hadisin ya bayyana mana abubuwa guda biyu wanda yahudawa suke yi mana hasada shi ba sa so a ce muna yin sa shine yi wa junan musallama da kuma fadar amin a bayan limami saboda sun san lokacin da muke yi wa junan musallama wannan shi zai sa mu so junan mu kamar yadda manzo Allah ya ce awala adullukum ala shay'in idza fa'altum mutahabbatun afshu salama bainakum kuna so in nuna muku abin da idan kuka aikata shi za ku so junan ku to ku yada sallama a tsakankanku sannan kuma wani daga cikin sahabbai na ma'aiki sallama ya tambayi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce rasulullah ayyul islami afdal cikin musulunci wadansu wani tada ce tafi kowane zalla ce tudimu ta'ama wa taqrahu salama ala man arafta wa man lam ta'rif hadith abdullah ibn amr ibn al-as wanda al-imam al-bukhari da al-imam muslim sun fitar da shi sai kuma fadar amin shi ma saboda lokacin da amin kinka ta dace da ta mala'ikai an gafarta maka laifinka sai da mutu su kuma yahudawa suna kyamar hakan nan shi yasa kamar yadda al-imam Abu al-Qasim al-Tabarani ya kawo cikin littafinsa al-Mujammal al-Awsat hadith Mu'adh ibn Jabal manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce innal yahuda qaumun sa'imu dinahum wa hum qaumun husadun wa lam yahsudu al-muslimina ala afdal min thalathin raddi as-salam wa iqamati as-sufuf wa qawlihim خلف امام في المكتوبه امين manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yahudawa mutane ne wanda sun kosa da addininsu addininsu sun gaji da shi saboda abin da yake cikin addininsu sun gurbatar da shi bayan da annabi Musa alaihi salatu wassalam bane ya bar su akai shi yasa akwai abubuwan da suka shigo da shi da kuma abubuwan da suka shafe nashi da taf mun gane za mu ga idan muka doke ahkamul hudud haddi idan ma'aurachi ko ma'auraciya ta yi zina a zamanin Annabi Musa alaihi salatu wassalam shine ar-rajm jefe su aki to amma bayan Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tafi sai ya zama to abinda suka dora akai shine irin guri da bala da ake da dan banga din nan da ake a kama mutun a shahu a mai saboda su jajayen mutane ne shikenan sai a turbule shi da gawayi yayi baki kaga sai dai ka dinga tsanka da idan sannan kuma a dora shi a saman jaki a ce waye gari da shi ana ganin shi ko ya kowa yana ganin shi wannan shine mutum banza wannan shine mutum banza suka ce wannan shine haddi din mun gane da kyau kamar hadisin Abdullahi dan Umar wanda yana cikin Sahih Bukhari da Muslim ya tabbatar Abdullahi dan Umar yace utiya annabi sallallahu alaihi wasallam bi rajul wa imra'atin ya rafuja qad sana ya faqala ma tasnauna bihima qalu nusakhimu wujuhakuma wal bukhari wa nukhzihima wa li muslim wa nuhammiluhuma wa nukhalifu bayna wujuhihima wa yudabu bihima wa lil bukhari la tunadribuhuma wa law ma qala fa'tu bi tawrati fatul wa in kuntum sariqin fa ja'u wal bukhari fa qalu li rajulin mimman yarduna ya a'wadu iqra wa lahuma fa qara hatanta ila mudhimina fa wada'a yadahu alayhi fa qala wa abdullah ibn salam wal bukhari irfa'a yadaka wa li muslim fa qala wa abdullah ibn salam wa huwa ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muruhu falyarfa'a yadahu wal bukhari qala irfa'a yadaka wa law ma farfa'a yadahu fa idha fi ayatul rajm tanuhu wal bukhari fa qala ya muhammad inna alayhi marjuma walakinna nukatimuhu bainana wa law ma fa'amara bihi ma furujima wa li muslim kuntu fi marjama kuma wa law ma fara'aytu yajanu alayhi hijara mun gane wato wannan hadisi yana bayyana mana cewa yahudawa sun canza hukuncin da at-taura ta tabbatar shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su ya ne doka a cikin shari'a ku da suka ce nusakhimu wujuhahuma muna bakanta husakunan su sannan kuma muna kumyatar da su muna dora su a saman jaki musaba tsakankanin husakunan su shi yana kallon gaba ita tana kallon baya sannan kuma a kewaye gari da su kuma bayan haka ana din tattabka musu bulala Allah ce wannan shine hadda suka ce kure kuma Allah ce fatu bi tawrati fatu fatu wa in kuntum sadiqin in dai hadda gaskiya ne aka kawo a tawrat na karanta dai ba haka na sani ba shikenan da aka kawo sai suka fada ga wani daga cikin wanda suka yadda da shi mutumin banza irin su suka ce ya awur ikra karanta yana karantawa ya zo kan ayatul rajmi sai ya dora hannun shi to dake Abdullah ibn Salam ya karanta a tawra ya santa yana tare da mazala sai ya ce mazala ce ya dake hannun shi yaran nan mazala ce da yaran ka yana dake kawo sai ga ayatul rajmi ta bu tana sheki sai Abu Abdul inna alaihi man rajma walakin nanu katim hu bainala abu ne wanda mun sani akwai shi amma dai muna rufe shi a tsakankanin mu ba ma bayyana shi hadisin al-Bara' ibn Azib lokacin da madara sallama ya tambaye suka ce ya rasulullahi kathura fi ashrafina fa kunna idha akhadna ad-da'ifa aqamna alayhi al-hadd wa idha akhadna ash-sharifa tarakna fa kunna ta'alu fallaysa bi ala shay'in yuqimuhu ala ash-sharif wa al-wadi fa janna at-tahmim wa tadda makan ar-rajul magana da kyau kaga sai zaman to sun canza abin da yake cikin at-taura din sai zaman to su ma sun kosa da addini madala ce kuma hukum qawmun husabun mutane ne wanda Allah ya jarrabe su da hasada mutane ne ba su yawan hasada masu sunanan hasada in dai za su ga ci gaban ka to za su yi yanda za su buce wannan ci gaba shi yasa duk wanda yake hasada yana kamancece ne yana da yahudawa saboda Allah ta'ala ya ce wadda kathirun min ahli kitabi law yuruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada min indi anfusikum sannan kuma Allah ta'ala ya ce am yahsuduna an-nasa ala ma atahum min fadli faqad ataina ala ibrahima al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima mun gane da kyau sai ya ce ai mutane ne wanda dama suna da kai hasada suna da cutar hasada Allah ya ce yahudawa ba su yi wa musulmai ba hasada akan abubuwa masu daraja kamar abu da uku na farko raddis salam mai da sallama idan an yi maka sallama kamar wanda ya maka sa'an ka ne sama da kai yake kasa da kai yake yana da kai haƙi akan kamar mai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce raddus salam yana daga cikin haƙi na musulmi akan musulmi da uwansa hadisin Abu Huraira na Bukhari da Muslim hadisin Muslim aqul muslimi Allah muslimi 60 ya tabbatar da cewa idan laqitahu fasallim alayhi lokacin da ka da shi kamar sallama to idan kamar shi ma ya mai da maka idza hayyutum bi tahiyatin fahyu bi ahsana minha aw rutuha sannan kuma manzo Allah ya ce wa yaqamati sufuf da kuma tsayi da sahu ciccire tsaya ba ba karkata ba lankwasa ba dazewa wannan shi ma abu ne wanda yake mai muhimmanci saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace addu'a manzo Allah sallama yace Allahumma wa sala saffan wa sala kullu wa man qada saffan qada kullu dukkan wanda yake sadar da sahu Allah ka sadar da shi ga muradansa abinda ya sa a gaban alkhairi Allah ya cimma burinsa dukkan wanda yake datsewa sahu baya kula da cika sahu Allah shi ma ka datse shi daga muradansa duk abinda ya sa gaban alkhairi Allah kada ka bashi nasara akai mun gane da kyau to wannan abu ne wanda yake mai muhimmanci sannan kuma as-sufuf kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ce ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha yana cikin sahih muslim hadithin Jabir ibn Samura suka ce kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha kala yutimmuna as-sufufa as-saff al-awwal fal-awwal suna cika sahu na farko ya tarasuna fi saf suna mannewa da juna a cikin sa to in ya zamanto ba samun at-tarasi da kuma al-itimam da kuma al-iqama shikenan gurin yahudawa ya cika saboda lokacin da ya zamanto mun daina tsaye da sahun mu ba ma jara sahun mu da kyau to a lokacin kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai saba tsakankanin zukatan kamar yadda hadisin al-Nu'man ibn Bashir wanda al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka fitar da shi mazala ce da tuqiman nasufukum aw la yakhala tusawun nasufukum aw la yukhalifan Allah baina wujuhikum asalin hadisin kaso mafi soka muslim ya kadaita da shi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusawi sufufana hatta ka annama yusawi bi al-qidah hatta ra'a anna qad aqalna an thumma kharaja yawman faraa rajulan badiyan sadruhu qadama hatta ka da yukabbir faraa rajulan badiyan sadruhu min sadri faqala ibadallahi walau ma la tusawunna sufufakum aw la khalifanna law baina wujuhikum sai kuma guri na uku shine at-tami fadar amin kamar yadda muka fada wadannan dukkan su guda uku da raddus salam da iqamatus sufuf da amin ayyuka ne masu daraja wanda kowanne daga cikin su yin shi zai sa ya zama to an samu hadewar kai. Mun gane da kyau lokacin da muke yi wa junan musallama gaba da hasada da keta za ta tafi, sannan kuma za mu samu at-ta'aruf tsakankaninmu, zai zama to mun so junanmu mun san junanmu. Sannan kuma lokacin da muke tsaye da sahu-sahu muke daidaitawa ba ma sabawa, to a wannan lokacin ne Allah ta'ala zai hada tsakankanmu. Ta yanda inda a ce za mu raba sahu, wancan ya san in na zo ni ba ma daidaita sahu, la'alla ko saboda shi mai karamin ƙarfi ne, in na zo ni ina kyamar shi ba na kusanta, ko da shi ne a ƙarshen sahu ba na tsayawa a kusan shi sai in je share ɗaya, zai sa tsakankanin da shi akwai wata ƙasa, in ma ya ganna a titi ya dinga jin haushi na ga wani nan mai girman kai. To haka lokacin da ya zama to wancan yayi gaba, wannan yayi baya, wancan ya shiga, wancan ya fita, sai ya zama to Allah ta'ala ya sa kanmu ba a hada ba. Gashi muna sallah a masallaci dai, amma kuma a ra'a nan ba dai bane. Wancan zai bada shawara, wannan ya ce a ni ba na gani haka. Kuma ko da ni wannan shawarar da wancan ya bada irin ta nake so, amma saboda kawai ta fito daga bakin shi bata mun ba. Mun gane kai dai zan iya canza shawara ni ma. Shi ma kuma ina faɗa ya ce shi ma baya gani haka. Sai ya zama to a gabaki ɗaya mu gama zaman awa ɗaya awa biyu mu samu da tija ba, ba a samu bakin zaren ba, saboda kanmu ba a haɗe yake ba, matsalar shi ne ba ma daidaita sahu. Sai kuma wajen amin, gashi kuma addu'ar da ma'aiki alayhi salatu wassalam ya faɗa lokacin da mutum ya ce amin, in dai tashi ta dace da ta mala'ikai Allah ya gafarta mai. Ga gashi kowanne yana da muhimmanci mu kula da kyau. Na'am. Ira'atuhu sallallahu alayhi wa sallam ba'da al-Fatiha. Sai kuma bayan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya gama karatun Fatiha, to yana yin karatu kuma yana ɗora waɗansu surori, yana ɗora waɗansu ayoyi, yana ɗora sura bayan ya gama karatun Fatiha. Thumma kana sallallahu alaihi wa sallama yaqra'u ba'da al-Fatihati suratan ghayraha. Wato sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin karatu bayan ya gama karatun Fatiha, yana karanta wata sura ba Fatiha din ba, wato yana karanta wata sura wata al-Fatiha, shine ya karanta wata sura daga cikin surori na Al-Qur'ani. Wa kana yutiluha ahyana, wato a waɗansu lokutan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana tsawaita karatun sura din, yana ɗaukan sura wanda take mai tsawo a waɗansu lokuta. Irin za mu ga a magariba ya tabbata Manzala Salama ya karanta Suratul A'raf a raka'a guda biyu. Suratul A'raf aya 206 ya karance ta duka a raka'o'i guda biyu, ya yi rabi a raka'a ta farko, ya yi rabi a raka'a ta biyu. Yana karancewa Suratul Al-Dur a sallar magariba, yana karancewa Suratul Qital ko Suratul Muhammad a sallar magariba. Sannan kuma ya tabbata yana karanta Suratul Anfal da tama. Sannan kuma yana karanta suratul safati kamar yadda hadithan Abdullahi ɗan Umar wanda yana cikin sunan ce kana annabi sallama ya amurna bi takhfif wa ya umuna bi safati. Allah ya kasance yana umartar mu da mu yi sallah kada mu tsawaita, amma kuma yana yi mana limanci da suratul safati. Suratul safati wajen aya 182 kenan, 182 aya ko 182 haka take a da riwayan warshi kenan, warshi ba hausa ba. Gane da kyau. Yawwa, yudiluha ahyanan wa yuqassiruha ahyanan, wato a waɗansu lokutan kuma yana gajartawa, wani lokaci yana ɗaukan sura ɗin ƙarama li'aridi safarin, amma saboda abin da ya bujurto mai na bulaguro, yana cikin bulaguro, wato gajarta ta saboda wani larura kenan. Manzala Salama a cikin bulaguro ya karanta a cikin wani bulaguro da yi, ya karanta wacini wa zaitun a sallar isha'i. Magana da kyau, wanda wacini wa zaitun aya 8 ce, to ya karanta ta. Aw su'alin kuma haka ya karanta Falaki da Nasi a cikin wani bulaguro, kamar yadda ya tabbata wacini wa zaitun hadithan Al-Bara ibn Azib ne, wanda yana cikin Bukhari yana cikin Muslim. Sai kuma a cikin bulaguro ya karanta Falaki da Nasi, wannan hadithin Uqba dan Amir ne, wanda Imam Abu Dawud ya fitar da shi. Aw su'alin ko kuma tari, lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya zama muryar shi ta shaƙe, kamar yadda ya tabbata cikin sahihu Muslim hadithin wato Abdullahi ibn Sa'ib ko As-Sa'ib wato manzo Allah sallama yayi muslimanci cikin sallar asubahi ya fara karatun suratul mu'minun qad aflahal mu'minun magana da kyau lokacin da yazo hatta jaa dhikru Musa wa Harun akhadhat an-nabiy sallama sa'alatul faraka wato lokacin da yazo thumma arsala Musa wa akhahu Harun bayan ya karanta rubu'i daya ya shiga na biyu sai a lokacin muryarshi ta shake sai zama wato tariya da me shi sai ya dai saboda larurar wannan kenan mun gane da kyau au maradun ko kuma saboda abin da ya bujurto mai na rashin lafiya ma'aiki alaihi salatu wassalamu idan baya da lafiya yana karatu ba mai tsawo ba kamar yadda za mu ga yanda ya aikata a Abdullahi ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud wanda yana cikin Bukhari da Muslim au buka isabiyin ko kuma kuka na yaro lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yana sallah idan ya ji yaro ya fashe da kuka to yana sawa a kanshi cewa ɗaya daga cikin waɗanda suke sallah a bayan shi mata mahaifiyar shi yaron da yake kuka ne kenan dan haka akwai buƙatar ya gaggauta ya gama sallah saboda ya salimi mahaifiyar shi ta kula da ɗanta gane da kyau kama qala Anas ibn Malik radiyallahu anhu kamar yadda Anas ibn Malik Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya fada yace jawaza sallallahu alaihi wasallama zata yawmin fil fajri wato ma yake sallallahu alaihi wasallama a wata rana ya gajarta ya takaita karatun sallar asubahi kaga sallar asubahi kuma wanda ma yake alaihi salatu wasalamu yanda aka rawaito a wajensa shine yana tsawaita karatu a ciki yana karanta aya 60 zuwa 100 kamar yadda hadithin Abu Barza al-Aslami ya tabbatar wanda yana cikin Bukhari da Muslim mun gane da kyau to anan kadan ba hudu da yayi akwai fa'ida wanda ya kamata a ce mun kula da ita da yace khaffafa mun gane mun yace wa fi hadha al-hadith wa amsalihi wato cikin wannan hadisi wanda yake nuni akan ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana gajarta karatu saboda jin kukan yaro da irin wannan hadisin akwai jawazu idkhali subyani da masajida wato halaccin shigar da yara kanana cikin masallaci babu laifi a shigar da yaro dan karami cikin masallaci wa amma alhadithul mutadawilu ala alsina amma hadisin da yake yawo akan harashina na mutane wanda ake cewa manzo Allah ya ce jannibu masajida kum subyanakum wato ku ne santar da yara kananan ku daga masallatan ku kada ku dinga zawa da su masallatai alhadith ana zuwa karshen hadisi fa da'ifu la yuhtaju bihi ittifaqan wato hadisi ne mai rauni ba a kafa hujja da shi wannan a haduwar malamai wajen malamai gabaki dai ba a kafa hujja da wannan hadisi hadisi ne wanda yake da kwai rauni wa mimma da'afahu ibn al-jawzi wal munziri wal haythami wal hafiz ibn hajar al-asqalani wal busiri ce yana daga cikin malaman da suka raunana wannan hadisin da yake magana akan cewa jannibu masajidakum sibyanakum al-imam ibn al-jawzi da kuma al-imam al-munziri da kuma al-imam al-haythami da al-hafiz ibn hajar al-asqalani da kuma al-imam al-busiri وقال عبد الحق الاشبيلي عبد الحق الاشبيلي الله يجزاه رحمه يقول لا اصل له وانا حديث ما يدا توشي ما يدا اصلي فتو دا جنبه مساجد وكسبيانكم غاني دا كيو دان هكا يا حالتا اتفو مسلاجي دا اتفو دارا مسلاجي بابو ليفي idan mace za ta tafi masallaci tana goyen yaro tana shayar da shi babu laifi ta tafi da shi masallaci ba za a ce ba ga hadisi manzo Allah yayi hani game da zuwa da yara mun gane da kyau babu laifi a tafi da shi sai dai in yi an tafi da shi din kada ya lalata masallaci idan yayi bawuli a jara gurin kada a bar shi hakanan ya daula da najasa wa fi hadithin akhar a cikin wani hadisi na daban sallar subha fa qara'a bi aqsari suratayn fil qur'an ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yayi sallar as-subahi sai ya karanta mafi gajartan surori guda biyu a cikin Qur'ani yayi karatu da surorin da suka fi kowaɗansu surori gajeru a cikin Al-Qur'ani waɗansu surori ne guda biyu wanda su ne Al-Hajjul Aqsa الحد الأدنى. نعم. لا ولا أصح. بارك الله فيك. سونة عند سكيب جد السد آية دن سورة دينا القرآن يبا وعند سكيب آية أو كسيوت أن سورة مقدابيو. فيكما إذا جاء إن أعطينا ولا أصري. wannan sune surori guda uku wanda suke da kai kuma ayoyi guda uku amma in banda su ba za ka samu ba wanda ayoyin ta guda uku ne sai hudu abin da ya saba ka dauka falaji biyar nasi shida uluhuwa hudu tabbati yada biyar kuliya shida ara'aita shida haka ta ganin haka nan ba shida imma bakwai haka za ka yi ta gani magana da jau to amma ka ga kasa da uku ba surar da take da aya kasa da uku masu uku kuma su uku ne salasa ma salasa kina uku uku kenan wal asri inna a'dina idza ja kuma dukkan ruwatu ba za ka ce ba wal asri tana da kai aya biyu zamu ga cewa wadansu daga cikin ruwatu suna tsayawa akan wal asr a madadin aya ce guda wadansu kuma nan ko gahi ba sa yi ballatana aya wal asri innal insana lafi khusr na ita ce aya da to wata waso bil haqqi na aya ce wata waso bi sabri na aya ce mun gane da kyau wadanda suka tsaya anan innal insana wal asr to wajen wata waso bil haqqi nan su ba aya bace anan su a haƙin nasu ba aya bace mun gane da kyau na'am faqila ya rasulullahi lima jawwazta aga ce ya jaka dan Allah menene yasa ka takaita wannan sallah kai ta haka a gaggauce قال ما يجي عليه الصلاة والسلام يجي سمعت بكاء صبي لا جكو كون ياروني فظننت أن أمه معنا تصلي سينت لما تجي واحد إيكا ما هيف يرش تنا تردم تنا صلى تردم فأردت أن أفرغ له أمه سينسو إني إن سلم ما هيف يرش صبو لتقول عليش وقال لكم shine madala ce sai nayi nufin in sallamu mahaifiyar shi in gama sallah din saboda in sallamu mahaifiyar shi ta kula da danta mai kukan nan saboda yaro lokacin da yake kuka in ma dai yunwa in ma ishirwa in ma kuma wani abu ya dame shi lokacin da mahaifiyar za ta doke shi la Allah idan ta daddaba shi barci ne yake so yayi la Allah idan ta goye shi barci ne yake so yayi la Allah kuma yunwa ce yake ji la Allah ishirwa ce yake ji shikenan sai ya zamanto ita hankalinta ba a can ba hankalinta ba anan ba lokacin da danta yake kuka kenan an gane da kyau wannan hadisi al-Imam Ahmad ya fitar da shi da sanadi wanda yake ingantacce wa kana yaqul ma'aki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana fada wannan shi ma dai hadisi Anas bin Malik ne wanda shi kuma wannan Bukhari da Muslim sun hadu wajen fitar da shi yace inni la adkhulu fi ssalati madala ce haqiqa ni lalle ina shiga cikin sallah wa ana uridu iqalataha a farko idan na shiga ina niyyar in tsawaita wannan sallah din in yi karatu da sura mai tsawo amma fa asma'u buka as-sabi sai in ji kukan yaro fa atajawwazu fi ssalati sai in takaita a cikin sallata in yi ta daidai gurgudo ba tare da na tsawaita ba in canza shawara ba dan komai ba mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min bukai saboda abinda na sani na tsananin damuwar mahaifiyar shi daga jin kukan wannan yaro din lokacin da mahaifiyar danta yake kuka kar ka yi tunanin cewa ba ta damu da shi ba tana cikin damuwa to kuma idan manzo Allah sallama ya dauki sura mai tsawo ya karanta zai zama to mahaifiyar ta shi yaron nan tana muzabbabi na bayna zalika hankalinta ba a cikin sallah ba hankalinta ba a wajen yaronta ba saboda ita bata tsaya sallar ba ka cokan sannan kuma ita bata tsaya kula yaron nata ba ka cokan sai zama to hankalinta ya rubi gidan kaga wannan yana daga cikin hikima ta limami ba kowane lokaci bane dan ka shayo iska kana so ka karanta safaha ɗaya da rabi safaha guda in ka zo kawai za ka karanta ta idan ka zo kawai waya ka ga a bayan ka akwai wani mai rauni wanda ka san cewa wannan nadiran ma kadan ne ma za ka ga cewa ya iya jurewa a karanta safaha guda ba wai safaha ɗaya da rabi ba to sai ka yi kokari saboda wannan dattijo wanda yake bayan ka ya tattadi bihi sai ka yi koyi da shi kamar yadda manzon Allah ya ga Uthman ibn Abi al-As yace wa qatadi bi a'tafi ka yi koyi da mafi raunin mamunka mun gane sai ka karanta wato imma rabin safaha imma dai ka kasa safaha gida uku ka dauki kashi biyu ka karanta daidai gurgudo yanda shi ma daidai iya jurewa amma in ya zama to kullum ka ce to ai ni wannan kaida ta shi inda zo da safa biyu dan karanta ya zo shi bai zo ba karanta dai me ya kashi yana so ya canza masallaci ba haka ake ba a matsayin kan na limami ka zama to faqihi kar ka zama to faqiri ko ba faqihi ba wanda ka zama to faqihi ghairu faqirin mun ga yadda kyau ka zama to mai fahimtar al'amura amma kar ka zama to faqiri kun gane Allah ya kare mu daga al-faqaru Allahumma inna na'udhu bika min al-faqari wal kufri na'am to anan ma yake alaihi salatu wassalam yana canza shawara saboda ko kan mahaifiyar wannan yaro da yaji la'alla kuma tana sallah a bayan mahaifi din sai ya gama sallah saboda ita ma mahaifiyar ta samu nutsuwa dan ta samu nutsuwa akai kamata mu kula da shi wajen limanci kada mu tsawaita ta yanda kai ma mai karatun zaka gaji kuma kai ka san dai lokacin da mai karatu yaji ya gaji shi ma hali ya kosa ɗan baya sun fi shi kosawa sun fi shi kosa saboda idan kana karatu kai shine abin da ya raka dokan kana tafiya wani lokacin za ka ga kai ma kawahuwanka sun gaji to min babu aula wanda suke sallah a bayan ka kawahuwansu su gaji a sallah ta farilla ya kamata mu kula da kyau kamar yanda lokacin da Huzaifa ibn al-Yaman ya shigo masallaci kamar yanda ibn al-Asin al-Khuzai ko wani makamancin sa kamar yanda al-Imam Ahmad ya fitar da athar din lokacin da ya shigo masallaci yayi sallah ta nafila raka'a sai su ɗaliban shi suka je suka ce ya abal ya qazan laqad khaffafta raka'ataika hatayni jiddan wadannan raka'o'in guda biyu naka nafila kayi su gajeru sosai ma ce badartu bihi mashaitan ce ai nayi gauga ne kada shaitan ya shigo cikin lamar saboda lokacin da zaka tsawaita wa mutun sallar shi ya zama to shaitan ya zo ya ta saka mai wasiwasi a cikin sallar sai ya zama to khushu'in da yake da ma ya rasa shi dan tunanin da yake ma na cikin sallah ya fita daga cikin sa saboda yanzu Allah ma addu'a zai ta maka tala'anta wanda ne zamu daidai da Allah ya la'ance shi Allah wa daren shi ba haka ake dibance ba da sauransu wa kana yabtadi'u min awwalis surati wa yukmiluha fi aghlabi ahwalihi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana fara karatu daga farkon sura kuma ya kai har ƙarshe wannan a mafi yawancin halayensa a mafi yawancin lokuta ma'aiki haka yake idan ya bude karatun sura kar ka yi tunanin cewa zai tsaya aya 5 ne ko 6 ko 10 inda ya bude maka ita to ayi ta yi ne har zuwa ƙarshe in ka ji ya ce wadu to kada ka yi tunanin cewa zuwa fakihi ne zai tsaya maka mun gane da kyau sai ya dire wa min al-layli fasabbihu wa adbaran nujum sai kuma ya tafi ruku mun gane sai ya maka 740 aya 40 da bakwai zai karanta maka mun gane wa yaqulu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana faɗa yana cewa a'udhu kulli suratin haddaha min ar-ruku'i was-sujud ku baiwa kowace sura kasanta na ruku'u da sujada wannan hadithin al-Imam Ahmad ya fitar da shi daga Abu al-Aliya Rufai ibn Mihran ar-Riyahi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace haddathani man sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul wanda yaji jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aiki to Abu al-Aliya ar-Riyahi tabi'i ne yace to wanda yaji ma'aiki alaihi salatu wassalam yana fada ya zantar da ni kenan sahabi madalla sallama yace a'udhu kulli suratin haddaha min ar-ruku'i was-sujud wato ku baiwa kowace sura kasanta na ruku'u da sujada wato kowace sura idan kuka karanta ta sai ya zama to in kun karanta ta min bidaya ila ni haya ce za ta samu ruku'un ta da kuma sujada ta guda kun gane wa fi lafdin a cikin wani lafazi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce li kulli suratin rak'atun wato kowace sura a saka ta a cikin raka'a guda kowace sura tana da kai ruku'u na ta wanda yake mai cin gashin kanta shi sai ya zama to idan ka karanta sura daya sai kai ruku'u kenan yanzu wannan surar a baita hadhihi sura haddaha min ar-ruku'i was-sujud ka baiwa wannan sura rabanta na ruku'u da kuma sujada kun gane to amma wannan fi aghlabi ahwalihi sallallahu alaihi wa sallam haka ya kasance nayi a mafi yawancin lokutansa wanda idan ya kama karatu su ya kai shi hakashi to amma kuma yajuzu aljam'u wa kadhalika yajuzu an taqra'a ba'dhan min as-suwar min as-sura ya halatta ka hada da kankanin surori a raka daya kamar yadda kuma ya halatta ka karanta wani kaso na sura a tsayuwa kamar yadda zamu gani anan wa kana taratan yaqsimuha fi rak'ataini ma'aji sallallahu alaihi wasallam a wadansu lokutan ya kasance yana raba sura guda daya a cikin rakawoyi guda mun gane shi kamar yanda muka faɗa cikin suratul a'raf ma'aji alaihi salatu wassalam ya karance ta cikin raka'a guda biyu haka suratul anfal ma'aji ya karance ta cikin rakawoyi guda biyu wa taratan yu'iduha kullaha fi rak'ati tsaniya a waɗansu lokutan kuma ma'aji sallallahu alaihi wasallama yana sakewa karanta surar da ya karanta a raka'a ta farko dukkanta a raka'a ta a raka'a ta farko yana karanta sura idan ya tashi kuma bayan ya gama karatun fatiha a raka'a ta biyu kuma ya maimaita karatun surar duka ba tare da ya rage komai ba ya zama to san makalkal kamar yadda hadithin Abu Umama ya tabbata ma'aji alaihi salatu wassalamu ya karanta idza zulzilatil ardu zilzalaha a raka'a ta farko ta sallar asubahi a raka'a ta biyu ma ya sake maimaita ta rawi din yace fala adari anasi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam am qara'a zalika amdan mun sani ba manzo Allah ya manta ita ce karanta a raka'a ta farko ko kuma a'a hakan din da yayi haka ne yana sane saboda ya nuni akan halacci mun gane babu da yafi a sallah ka karanta sura daya a kowace sura iri daya a raka'a a raka'a na farko ka karanta falaki a raka'a ta biyu ba ka karanta falaki babu lafi ba dan wai saboda baka da surar da za ka karanta ba ce sai ita kadai mun gane da kyau babu lafi ka yaka saboda dan abin da yake ya halatta kai kokari ko da a sallah daya ne ko a sallah biyu kai kokari kai saboda kada ka manta saboda kuma kada in ka ji wani yayi abin ka shiga cikin ruhu ya za a yi maimaita wannan sura din bayan ya karanta ta a raka'a ta farko ya halatta ila sallar magruba bayan ka ce ghayril maghdubi alaihim waladdallin ka karanta qul huwallahu ahad hallu a raka'a ta biyu bayan ka karanta fatiha ka karanta qul huwallahu ahad babu lafi mun gane kamar yanda muka faɗa wa kana ahyanan yajma'u fi ar-raka'ati al-wahidati bayna as-suratayn aw akthara ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a waɗansu lokutan ya kasance a raka'a ɗaya yana haɗa tsakankanin surori guda biyu ko sama da surori guda biyu yana karanta sura biyu sura uku sama da haka kamar yanda zamu tattauna akan wato matashir karatu na gaba insha Allah jam'uhu sallallahu alaihi wasallama bainan nazairi zamu ga yanda ma'aiki alaihi salatu wassalam a raka'a ɗaya zai karanta sura biyu sannan ya ruku kaga wanda wannan yake nuni akan cewa ashe fadar manzo Allah da yace a'udhu kulli suratin hadha min ar-ruku'i was-sujud wannan ba umarni bane na wajibi umarni ne wanda yake na mustahabbanci saboda dama umarni idan aka same shi kai tsaye ya dullu ala al-wujub to sai an samu wata qarina wanda tasrifuhu min al-wujub ila al-istihbab to kaga wannan aikin ma'aiki ya tabbatar da cewa wannan umarni nashi ba na wajibi bane na'am ina ga sai mu kwana a karkashin wannan hadisi a karatu na gaba sai mu tashi daga hadisi Anas bin Malik wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tabbatar da wani limami wanda yake yi wa sahabbai limanci a masallacin Quba da kuma wani yanayi na shi na limanci abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.